إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الصبر شدا غوت ربيع الآخر shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 55 cikin jerin darussa daga littafin As-Sunna wallafar al-Imam Abu Bakar ibn Abi Asim wanda ya rusu a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi ɗaya ne daga cikin muhimman littafai na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayani game da aqidan magabata tare da kawo isnadojin waɗannan maganganun da ake ciratowa in ma dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga sahabbai ko daga tabi'ai da sauran malaman musulunci cikin magabata Allah ya saka mai da alkhairi muna ci gaba da bibiyar malam inda yake mana wato dogon zance game da al-haud tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka ji bayani mabambanta game da girman sa game da yawan kofunan sa game da yawan al'umma da su sha ruwan game da cewa duk wanda ya sha ba zai sake jin kishirwa ba da kuma cewa za a kori wasu a wajen wanda su ne yan bid'a ko wanda suka yi ridda bayan rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wanda suke sun yi ainihin wato manya-manyan kaba'ira mun ji cewa malamai sun yi sabani game da waɗannan da aka kora shin suna cikin da annabi zai cita daga baya ko ba sa ciki magana mafi inganci in dai sun mutu da imani to ko da an kore su daga bakin wannan tarki an kore su ne daga wani mataki na samun ɗaukaka amma wannan ba zai hana su shiga cikin umumin ceton manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama ba wallahu alam za mu tashi inda malamai ya ce babul lambar babi na 159 a tarjama ta 749 yace haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddathana Yunus ibn Bukair qala haddathana Muhammad ibn Ishaq qala haddathani Sa'id ibn Yasar qala samitu Abu Hurairah ta yaqulu yace naji sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yana cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah ya ce idza jama'a Allah ta'ala al-ibada li sa'idin wahid idan Allah ya tattara bayi ga baki ɗayan su a bugire guda ɗaya nada munadin za a sa wani mai shela yayi shela yace litalhaq kullu ummatin ma kanu ya'buduna kowace al'umma su je su riske abinda suke bautata mawa wanda suka bautata wa wani Allah to su je su riske shi wayabqal muslimuna ala hali musulmai za su wanzu a inda suke fayatihim fayaqulu sai Allah ya zo musu ko kuma shi wannan mai shela sai ya ce musu yace ma balun nasi zahabu wa antum hahuna ya akai duk mutane sun tafi kuna nan fayaquluna sai su ce nan tabiru ilahana muna jiran Allah ne ubangijinsu fayaqulu sai ya ce fata'rifunahu to kun san ubangijin naku ne fa yaquluna sai su ce idza ta'arrafa lana arafna arrafana ko na'am idza ta'arrafa lana arafna idan Allah ya nuna mana kanshi zamu gane shi qala yace fayukshafu an saqin sai a yayi wato kauri fa yaquuna sujjada sai su fadi disi sujuda ga Allah wadhalika qawluhu ta'ala wannan shine fadin Allah yawma yukshafu an saqin wayud'auna ila sujudi randa za a kwaye kauri sannan a kiraye su zuwa ga sujuda wannan isnadi ne hasan wanda yake da mazaje rijalul imam muslim in banda ibnu ishaq bayan kana shi ma muslim ya ruwaito masa riwaya amma mutaba'a asalin riwayar al-imam ad-darimi shirututa a cikin sunan dinsa kuma ta gabata a baya da tsayi in za a yi tunawa babu wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba qala haddathana al-Fadl ibn Dukayl an al-A'mash an Amr wani ya ce ran nan ya ji na ce fadlu dan dakin kuna fada kuskuren baki na ne in ma na fada amma dai dukain ne babu wani shakin akai an amr ibn murra daga amr dan murra al-juhani kin wanda ya shi ka ta 18 an maula qabisa wani bararran bawa talha maula qabisa talha ibn yazid kenan an zaid ibn arqam daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaid dan arqam kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zaid yace annabi yace ma antum yawan ku be kai bi juz'in mimmi ati alfin be kai wani sashe na 100 ba mimman yaridu alal haud na yawan mutanen da zasu zo wato wannan tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalu shaykhain imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi da abu da ibn abi shayba da imam abu dauda da hakim duk ruwaito sai yace qulna li zaid sai mu su talha kenan muka ce wa malan zaid dan arqam kam kuntum yawma idin nawa ne yawan wadanda aka ga wannan magana kala yace 600 ila 700 kawai ko 600 zuwa 700 ba su kai 1% na 100 ba da ya kamata akalla su kai 1000 ne shin zaki da suna sashe kuma kamar haka kala da suna ibrahim ibn al-mustamir annaji abu ishaq al-basri kenan malami ne cikin malaman su abu dauda da tirmidhi da ibn majah da nasai kala da suna muhammad ibn bakkar ibn bilal muhammad ibn bakkar ibn bilal alqali ne a garin dimashqa shi ma yana da hadisi a cikin sunan abi dauda da tirmidhi da nasai haddathana sa'id wannan ibn bashir ne an katada ya'ni ibn da'amata sadusi an al-hasan wato al-basri an samurata ibn jundub al-hasan an samura qadiya ce sananniya a wajen malamin musallal hadith game da shin hasan al-basri ya ji hadisi daga samura ko bai ji ba rigima ce tsayayya a gun malamai annin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace inna likulli nabiyyin haudan lalle kowane annabi yana da tafkin sa yata ba hauna annabawa suna kowa na so ya zama shi yana tinkaho da nashi ayyuhum aktharu waridatan kowa tinkahon sa a ce tafkin sa yafi na sauran yawan waɗanda suka zo sharruwa a tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inni la arju an akuna aktharuhum waridatan ni ina fatan na zama na waya fa na kowa wannan isnadi ne dhaifi saboda hasan al-basri mudallisi ne kuma yayi an'ana ga matsalar da ke tsakanin wato tarjuma shi da abin nan ga shi malamin da ya ambata wato samura sannan sayyid ibn bashir shi ma dhaifi ne da haka zamu ga imam tirmizi a cikin sunan dinsa ya karkata zuwa ga cewa wannan riwayar mursala ce wa da sana Ahmad ibn al-Furat ibn Khalid al-Dabbi Abu Mas'udin wato Nazilu Asfahan kenan al-Imam Abu Dawud ne kadai riwaya daga gare shi a cikin Asabul Kutub al-Sitta haddathana Abdullah ibn Salih katibul Layf wanda ya dan rauni kadan haddathana Layf wato babban malamin na Al-Lays ibn Sa'din al-Misri al-Fihri Allah ya gafarta mishi an Yazid ibn Abi Habib an Marsad ibn Abdullah an Uqbah ibn Amir daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Uqbatu dan Amirin Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa inni faratukum alal haud ni zan riga ku zuwa tafkin nan inje in jira ku shine farat kamar yadda idan danka ya mutu sai a ce ya zama farat danka ya riga ka tafiya lahira wallahi inni la anzuru ila haudi annabi yace wallahi daga nan da nake muku magana Allah ya nuna min wannan tafki na wa ina ganin sa wannan hadisin yana cikin Bukhari da Muslim malam yace babun fi zikri qaul nabi sallallahu alaihi wasallama ana faratukum ala alhaud babun da zai bayani akan hadisai da suka zo daban-daban da annabi sallallahu alaihi wasallama yace ni zan riga ku zuwa tafkin in jira ku to kaji mun je ji riwaya daya yanzu daga Uqbah ibn Amir sai a fara lissafawa zaka ji wasu kuma daga wasu sahabban daban qala da sana Abu Bakar ibn Abi Shayba qala da sana Abu Muawiya an al-A'mash an Abi Wa'il an Abdullah wa kenan wannan Ibn Mas'ud domin isnadin mutanen ƙasar Iraq ne ko Kufa qala Ibn Mas'ud yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace ana faratukum alal haud, wannan riwaya Imam Muslim ce. Haji mun samu sahabi na biyu kenan. Imam Muslim ya ruwaito, Bukhari ma ya ruwaito ta fuska daban, dukkanin su ruwaito daga manzo daga Abdullahi dan Mas'ud zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa da sana Hisham ibn Ammar qala da sana ya ibn Hamza ibn Waqid al-Hadrami kenan ad-Dimashqi, yana daga cikin malamai da suke da hadisi a cikin al-Kutub as-Sitta gaba daya. An Yazid ibn Abi Maryam an Abi Abdullah Muslim ibn Mikham ibn Mishkam ibn Mishkam al-Khuzai kenan an Abi Darda shine nan kenan na uku sahabi na uku qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi yace ana faratukum alal haud ni zan riga ku zuwa tafki in jira ku wannan riwayar ita ce riwaya al-Imam at-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir da isnadi wanda yake ala shartu shaykhaini kamar da kake ganin sa qala hadathana Abu Bakr qala hadathana Hatim ibn Isma'il al-Madini Abu Isma'il shi ma daga cikin jaru sitani an al-Muhajir ibn Mismar an Amir ibn Sa'd qala katabtu ila Jabir ibn Samura akhbirni bi shay'in sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kajina nanawa na hudu sabi na hudu shine Jabir ibn Samura aka rubuta mishi sako cewa Allah ga ta malam ka rubuta mana hadisan da kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kataba ilayya annahu sami'ahu yaqulu sai ya rubuto mana amsa yace naji annabi na cewa anal faratu alal haudi zan riga kowa zuwa tafki wannan ma riwayar Muslim ce da Imam at-Tabarani sahabi na hudu kenan wa da sana Abu Bakr qala da sana Abdatu ibn Sulaiman Abu Muhammad al-Muqri kenan an Isma'il an Qaisin an Sanabihi as-Sunabihi ko as-Sanabihi da ana fadan haka shi ba sahabi bane abun nan ne Mukhadrami ne to mu dauka shi ma na biyar ne domin ana iya kauda kai daga watsi da riwayar sa tunda ta zo da abin da aka saba ji sunan shi Abdullahi as-Sunabihi Mukhadrami ne ya iso Madina ya taho daga garin su ya zo zai yi mubai'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama sahabi shi ma ya iso Madina ya tara kwana biyar da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to abin da ya hana shi zama sahabi kenan amma babban tabi'i ne kenan cikin manyan tabi'ai Allah ya gafarta mishi to shi ma yace sami'tuhu yaqulu naji annabi na ce sami'tuhu yaqulu inji Qais yace naji Sunabihi yana cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzo Allah yana cewa ana faratukum alal haud malamai sun yi istishkalin wannan isnadi saboda cewa da yayi naji da haka musamman Ash-Shaykh al-Albani a cikin hakikan sa yake cewa indi ar-rajihu indi subutuha ni ina ganin a tabbatar da ita a matsayin riwaya marfu'iya li tasrihihi bi sama'ihi an annabi sallallahu alaihi wasallam hadha al-hadith da haka yana ganin wancan labarin da ake barawa cewa as-sunabihi ya isu ya tara annabi ya rasu shi za a dauka matsayin labarin da bai kai wannan inganci ba domin wannan isnadi ne tabbatacce wallahu a'lam a takaice dai wannan ce riwaya ta biyar as-sunabihi din guda biyu ne banda wannan sahabi akwai kuma mutum mai suna Abdurrahman ibn Usaila wanda shi ma ana ce mishi as-sunabihi sai na shida ko qala hadathana yaqub ibn humayd to mun zo kan na shida kenan yaqub ibn humayd mun ji shi a baya yana da dan rauni shi qala hadathana ibrahim ibn muhammad ibn thabit shi ma wannan ibrahim ibn muhammad ibn thabit yarwil manakir qala hadathana amru ibn abi amrin wato amru ibn maisara al-makhzumi maula al-mutallib ibn abdullah ibn hantab gayin yana riwaya daga mai gidan nasa anil mutallab shine ibnu abdullahi ibnu hantab an jubair ibn mut'im shine sahabi na nawa na shida kenan ko sahabi na shida qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah yace wa inni la faratun lakum alal haud yawm alqiyama lalle ni mai riga ku zuwa ne ranar alqiyama na jira ku a tafki ina jiran isowa ku wa hadathana Abu Bakr qala hadathana Hashim ibn al-Qasim qala hadathana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi na bakwai kenan ko qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah yace ana lalle ni annabi sallallahu alaihi wasallama faratukum alal haudi zan riga ku zuwa tarki gabaki daya wa man warada alayya shariba duk wanda ya gangaro ya taho sai ya sha wa man shariba duk wanda ya sha lam yazma abadan ba zai ƙara jin kishi ba har abada Allah ka sa mu sha wannan isnadi ne rijaluhu rijalul bukhari in banda abdurrahman ibn abdullahi ibn dinar kuma shi ma saduqun ne asalin riwayan tana cikin littafin bukhari da muslim ba da wannan isnadin ba haka na ibn abi shayba ya ruwaito shi da ahmad da sauransu sai sake cewa hadathana yaqub ibn humaid qala hadathana ibn abi hazim ana abihi an sal ibn sa'd kaga mutaba ce ga waccan wannan duka yake ce annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana faratukum alal haul wannan isnadi ne kikkiawa in banda wannan shaykhul musannif wa hadathana duhaim qala hadathana ibn abi fudayk muhammad ibn abdullah ibn abi fudayk an musa ibn yaquba az-zama'i an abi hazim an sal ibn sa'd shi ma wannan mutaba'a ce an annabi sallallahu alaihi wasallama nahwu wa hadathana abu bakr qala hadathana malik ibn isma'il abu ghassana an-nahdi ken daga cikin rijalul sitta an yaqub ibn abdullah al-qummi wannan saduqun ne yahimu an hafs ibn humayd hafs ibn humayd al-marwazi an ikrima an ibn abbas an umar ibn al-khattab shine riwaya ta takwas daga umar dan khattab riwayatu sahabiyin an sahabiyin qala umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace ana mumsikum bi hujuzikum anin nari ina rike da hujuz shine inda ake daurewa a kwankwaso a jikin wando ko abin nan ko izari me sunan shi wurin da tumazagi yake me sunan shi da Hausa kwankwaso gasa nake shine jikin ko shi ma mujawaran ne ugu unguru wala na yayi na tuna me suna abin bai tuna ba kuma kamar ban taba yin tela ba har kunya ma ne nake ji daidai nan inda ake kalmashewa kalmasar da ake saka mazagi din nan ake saka tu mazagi ita ce ake ce ma hujuz jikin wandan ba jikin dan adam din ba inda yansa da suke kama wani sun kama mutum yawa kun gane yanzu ba wani tsohon sanda ne a nan ko constable ne to annabi ya ce ina rurruko madaurin wandanku anin nari kar ku fada wuta wata gulibuna wani lokaci hakurin jaye ne akura ta da wata gulibuna ne wani annabi ya ruko shi ya fuzge a sake ruko shi ya sake fuzgewa kar ka tafi amma sai ya kai wuta a cikin musulmai yace taqahamuna fiha ai ta taqahamuna kuna ta'afkawa takahum alfirashi wal janadibi irin yadda alfirash jam'u farasha shine malam bude mun littafi da yake cewa da Hausa ko butterfly shine farasha akwai alfirashtu al'adiyya akwai alfirashu baida wanda yake ce mata marble white wani farin abin nan ai dai an gane shi butterfly wal janadib shine dayan green din nan da grasshopper mai sunan shi fara ce ga magarin fara wannan da ba irin wannan da ake ci ba katotuwan nan ana cin ta ita ma ita ce aljundub janadib za ga suna da inda suka ga haske za su je su ta fada ma hasken har su halaga kansu to annabi yana ta ruko mu Allah ka samu ya rike mu din to wasu kuma har suna fusgewa suna afkawa yace wa ushiku an ursila bi hujzikum yace ana nan wata rana har zan sake ku zan zama bana nan da zan rike ku wa afrita lakum wato in ya mutu kenan kaga yana duniya yana ta cewa ku yi kaza ku bar kaza shine yana jan mutane din ce to ana nan wata rana bana nan sai dai kowa ya ta kan shi kenan ya rike iya abinda na faɗa ya samu ya tsira wa afrita lakum alal haudi sai in tafi in jira ku a tafkin mun gane wata riduna alayya ma'an wa ashtatan za ku zo mini jama'a wasu zo tawaga wasu ku zo dai wannan isnadi ne wanda yake ainihin kyakkyawa malamai sun inganta shi in banda yaqub ibn abdullahi qummi shine kawai saduki a cikin sauran thiqatin kaga wannan ita ce riwaya ta takwas kenan ko game da ana fartukum alal hawl sai sake cewa wa haddathana yusuf ibn musa qala haddathana jarir jarir ibn abdul hamid al-lays ibn sadi kenan ana abdul malik ibn sa'id ibn jubair ana abihi afwan lays ibn abi sulaim ne wannan ana abihi an ibn abbas qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ibn abbas shi ma yuga shi ya ruwaito kai tsaye ya zama na tara kenan wanda ya ruwaito daga umar dama umar na cikin malaman shi cikin sahabbai nan kuma kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace thumma ana faratun lakum alal hawd wannan ita ce riwayar al imamu ahmad ibn hanbal da kuma dan sa abdullahi dan gidan ahmad ibn hanbal a cikin zawaid riwaya ta tara wa haddathana muhammad ibn musaffa muhammad ibn abdullahi ibn musaffa qala haddathana baqiyatu ibn baqiyatu ibn al-walid haddathana to babu matsala tunda yace haddathana numair ibn yazid sai dai numair ibn yazid shi majhuli ne ba a san shi ba majhuli ne haddathana quhafa ibn rabi'a shi ma majhuli ne an abi umamah al-bahili riwaya ta 10 abu daga abu umama qala yace wa qafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wasdan nas yawm arafa nabi ya tsaya tsakiyar mutane ranar arafa fa qala yace amma ba'du bayan haka fa innal anbiya'a mukathiruna yawm alqiyama annabawa za su dinga gogoriyo kowa yana so a ce jama'ar shi ta fi yawa ranar alqiyama ba da manufa irin ta ƴan duniya ba a dan manufa ya samu lada da yawa a gurin Allah domin yawan mutananka a gurin annabawa kamar yawan ladanka ne kai a gurin gama garin mutum kaga kowa zai so a ce ladan shi yawa a lahira su kuma cikin aikin ladan su akwai yawan mutanansu sai annabi ya ce fala tukhuzuni yawmal qiyama kar ku tabar da ni kar ku rage min yawan jama'ata kar ku ki zama mutanen kirki jama'ata su ki yawa kar ku ki haihuwa ku rage min yawan jama'a kar ku ki yin addini fala tukhuzuni yawmal qiyama fa inni jalisun lakum alal hawd ina jiran ku a tafkin idan isnadin daifi ne kamar yadda muka ce wa fihi a cikin wannan mas'ala ta ana faratukum alal hawd an uqbata ibn amir shine wannan shine wancan da muka fara ji kenan ko saboda kaga shi ya fade shi ne a kafin babu shine yake tuna maka cewa akwai shi ya wuce lamba ta 752 ash-shaykh al-albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi da yazo yana taliki sai yake cewa fa hadhihi tis'u ahadith yace kaga hadisai ne guda 9 fi annahu faratuna alal hawd dukkanin su da bayani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai je jira mu a tafki daga ciki akwai ana abdullahi ibn mas'udin wa abi darda'i wa jabir ibn samura wa abdullahi sunabihi wa jubair ibn mut'im wa sal ibn sa'd wa umar ibn khattab wa abdullahi ibn abbas wa abi umama kamar yadda muka ji wa fil babi baya ga waɗannan guda 9 akan wannan mas'alan fi musnadi ahmada a cikin musnadul imam ahmad ibn hanbal gashi ne ya kawo lambobi akwai daga ibn mas'udin daga abu huraira kaga shine na 10 kenan daga abu sayyid al-khudri 11 kenan jabir ibn abdullah 12 kenan da kuma uqba nashi ya gabata kokar ma zafir kitabi sannan da jundub dan abdullahi 13 kenan da abu bakarata 14 da uzaifatu dan yaman 15 da kuma wani mutum da ba ambata ba cikin sahabbai mutum 16 cikin sahabbai suka rawaito cewa annabi ya ce zan je in jira ku a tafki na wannan shi yake ce mutawatir kun gane inda malai fuskanta wannan abu ne mutawatiri saboda ka duk wanda ya ƙaryata ɗaya yake wanda ya ƙarta alqurani Allah ya kyauta yace fa hadhihi tis'atun akharuna tara ga tara 18 kenan ko bin ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama sharakul awwalina fi riwayati hadha alhadith alazim sun yi tarayya da waɗannan wajen ruwaito wannan hadisi mai girma wa hunaka ghairuhum kai akwai wasu ma la majalil takhrijihim ba za a iya kawo maganganun su ba anan fandur majma'a zawaid ka kuma ka duba majma'a zawaid mujalladi na 10 daga shafi na 360 zuwa 67 wa fil babi an ghairihim duna dhikr al farad sannan akwai wasu hadisan da suka zo magana akan tafkin ba tare da an faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai jirayi al'umma sa wajen ba taqaddamat ta'ifatun min ahadithihim fil babi alladhi qablahu an ambaci wasu hadisan su a babin da ya gabaci wannan wa ya'ti ba'duha fil abwab taliya kuma za a ƙara ambatan wasu a nan gaba malam yace as'alullahi al'azima rabbal arshil karim an yaj'alani min alladhina yashrabuna min hawdihi innahu sami'un mujib, ya Allah ka sanya ni daga cikin waɗanda za su sha. Bari sai fara da kan shi kadai tukunna, yace waja'alni minhum ana wa jami'al muslimina allazina yu'minu bihawdin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Allah dani da sauran musulmai duka, duk wanda ya imani annabi na da tafkin nan, to Allah ka sa ya sha. Wanda kuma ya kareta yawa kanshi, kaga zai buƙatan wata addu'a, shi tunda ya riga ya kareta bai yadda ba, to bai da matsala, bai da matsala a mai addu'a, Allah ya kyauta. Saboda abu ne mutawatiri, kaji a Sheikh Al-Albani ya ambata, kuma za mu ji shi ma mallam din zai ambata a can ƙarshen babukan nan, in je can ƙarshe. Yanzu kaga wajen mudarasi na biyar kenan muke akan wannan ɗazin ko na hudu, zaka ji abin har ya fita akan ka, kaman kawai maimaitawa yake ta yi dan ya tabbatar maka da cewa wannan abu ne tabbatacce a cikin addinin musulunci, a cikin sunna, a cikin aqidar magabata. Karka saurari maganar mutanen yanzu masu cewa ba su yadda ba, ko ƙarya ne, ko abin ya saba wa hankali. In kun tana da yi mana magana akan abin nan a ceto ko da kuma magana akan dawo Annabi Isa, haka ya ta kawo hadisan nan ba ji ba gani, sai ka karanta su sai sun fita akan ka. So da kasancewa mutawatiri ne, kuma haka duk malaman musulunci suka tafi akan cewa ai mutawatiri ne. Sai daga baya-bayan nan ne aka samu wasu da sunan karatu ko malanta, ko da kuskure, ko da wani ijtihadin su, sai su ce wai ba haka bane, ko ba a yadda ba, ko kuma a ce wai ahadisul ahad ne, ko kuma ya saba wa hankali, ko shi ta kawo da itirazat mabambanta. To duk ba za a gaskata maganganun su ba, kuma kowa za a yi mishi raddi gwargwadon irin maganarsa da kuma wani irin mutum ne shi. Babu ma zikira an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ana awwalu man yaridu alaihi al-haud, babun da ke bayani akan ambaton fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ana awwalu man yaridu alaihi haudu. Man an tambaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wane ne man awwalu man yaridu alaihi haudu, su waye farkon mutane? Yanzu an ji cewa duk mu'mini za su ji, to amma kuma su waye kasan farko, su waye first timers da za su zo san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Babu shakka wata falala ce a ce a cikin irin wannan cincirin da taron kana kan gaba, Allah ya baka dama ka shiga cikin tawaga farko, to su waye? Qala hadathana al-Hawti, qala hadathana Suwaid ibn Abd al-Aziz, qala hadathana Abu Muhammad Shaddad ibn Darir, wato Shaddad ibn Abdullah ibn Shaddad, Abu Muhammad al-Qari, ɗaya daga cikin malaman qira'a ne mutanen Dimashqa. An Abi Sallam, mun ji shi a baya, qala yace ba'atha ilayya Umar ibn Abd al-Aziz. In kun tana, mun ji ta riwaya kwatankwacin wannan, ta wuce a lambar tarjuma ta 724. Umar ibn Abd al-Aziz halifan nan mai adalci Allah ya gafarta mishi, yana zaune a fadarsa sai ya ji wannan hadisi ana karantawa, sai hankalin shi ya tashi, sai ya aika aka dauko wannan malami wato Abu Sallamin, ya dauka aika aka ji aka dauko shi aka zo da shi fada, yace faqadimtu ilayhi, daga wani gari ne ma ba daga cikin Dimashq ba, yace falamma dakhaltu alayhi, da nazo qala sai yace udnu algamata malam matso hatta kadat rukubatayya talzaqu bi rukubatihi, har sai da gwiwata ta kusa ta dinga taba gwiwarsa, alamar wato rashin girman kai kenan da tawalu. Qala hadithni haditha Thauban, Allah shi gafarta malam, ka karantar da ni hadisin Thaubana fil haudi, game da tafkin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Qala yace samitu Thaubana yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, naji bararren bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Thaubanu, Allah ya kara masa yadda, yana karantar da wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Qala yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace haudi ma baina Adan ila Amman, fadin tabki na kamar daga garin Adan zuwa Amman, ahla min al-asr, zaqin ruwan yafi zaqin zuma dadi, wa ashaddu bayadan min al-laban, sannan hasken shi yafi hasken nono kindirmo haske, wa akwabuhu ka nujumis sama, yawan kofunan shan ruwan kuma kamar yawan kofuna yawan taurarin sama, man shariba minhu lam yadhma ba'daha abada, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya samu ya sha to ba zai sake jin kishi ba har abada. Wa awwalun nasi alayya wurudan, farkon waɗanda za su fara zuwa su same ni a bakin tabkin nan, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fuqara ul muhajirin, talaka wannan da aka rena su cikin muhajirai wanda kowa yake ganin su ba kowa bane su Bilalu su Miqdadu su Ibnu Mas'udin su Sumayya su Mus'ab dan Umair waɗanda kowa bai ganin su a matsayin wata tsiya to su ko su suke da karama da alfarma ranan annabi yace ash-shu'afu ru'usa waɗannan masu kansu babu tajewa masu kai da datti addanisu thiyaban masu tufa da datti waɗanda ba su da kuɗin su kola ba su da kuɗin biyan laundry ba su da tufa bi mai kyau ba su da yawan tufafin da za su sa wannan yau su cire gobe su saka wani ma rigar shi guda ɗaya ce wani ma gyautan shi bai ishe shi ba annabi yace alladhina la tuftahu lahum abwabus sudad waɗanda ba a buɗe musu rufaffun ƙofofi in sun zo waje an rufe ko sun kwasa ba za a buɗe ba in sun nema alfarma ba za a musu ba in sun zo nema aure ba za a basu ba in sun zo shiga wani gurin taro a ce a'a ina katin gayyata ku ba irin ku ake nema ba annabi yace wala yankihunal munamat kuma ba sa auren mata irin abin da ake cewa al munama kamar da wasu kuka ce matan manya wanda dama ya kamata kai in miskini ne ka san ba irin matar ka bace da ka ganta dama ka san wannan to sai dai kai ka ce Allah dai ka sa mu samu hurin maqsuratun fil khiyam ka san ba matar ka bace ko tana son ka ba za ka yi aurenta ba wani alizi zai dorana ku daye maka laifi kuma kawai ya buge kai ya wuce in yayi mutunci ne ma ya san maka wata miliyan biyu ce gashi ka je ka nemi gida a gabari ka siya can daji ba cikin magari ba dama ba matar ka bace rigima ne ustaz ka je ka samu wata babban mata ka ce kana so aji ga hadisi ya tabbatar da ba kowace mace ce miskini ke iya aure ba ka nemi irin taka ustaziya ya uwarka ku ci gaba da tilawa ko kuna musaffa ko mun gane waɗannan matan ka kyale su kawai yawa in ma ka auro ta Allah ya ji kamar albani yace kai kana ganin 40,000 a sai mun masara a ajiye ta kuma za a je a sha ice cream duka da shi rana daya hukun tana haka mallam yace to kai Allah ya tuba tun wancan lokacin ma fa kenan yanzu kaman yanzu da abuwa suke tsadan nan wallahi kun da kaje sha aski sai kashe 200,000 irin abin da yake ci a irin wuraren yan gayu din nan ban son faɗi sunan su kan na mustalla idan kaje kaga irin rashin mutuncin da ake wa kudi sai hankalinka ya tashi tambaya alhaji ga sunan su ne masu kudi wallahi tallahi dama da ka shiga wurin kaje halaka kudi ne kawai to kuma su irin wannan matan a gurin su kawai wannan normal ne kai kuma da gaban sai bari sai an gaice ka wata walima ta islamiyya a NGRA an ce ka zo ka bada lecture to shine za a hada maka basket ka dan samu ka ci daga baya kuma ka kama zawo tunda cikin ka bai saba ba Allah ya kyauta alladhina yata'una yu'tuna kull alladhi alaihim yu'tuna yu'tuna kull alladhi alaihim wadanda duk abin da yake akan su na haƙi su sun bayar wala yu'tuna alladhi lahum amma kuma su ba a biya musu haƙoƙin su su sun biya nasu haƙƙin makwabta haƙƙin shugabanni haƙƙin kowa sun biya amma ba su samun nasu haƙƙin saboda talakawa ne ba wanda ya damu da su wala yu'tuna alladhi lahum amma su ba a biyan su annabi ya ce waɗannan su ne za su fara zuwa tafkina to shi tashin hankalin da wannan malam wannan sarki ya shiga kamar yadda ya faɗa cikin riwaya da muka ta gabata yace ni na san ban cikin talakawa tunda yana da wadata yace kuma waqat tazawwajul munamat na auri matan manya da kuma tashi ya halifa ce jika halifa kanwa halifofi su Sulaiman da Abdul Malik ƴaƴanta ne kannanta ne da yayyinta ne da Sulaimanu da Sulaiman da Abdul Malik da Hisham dan Abdul Malik yayyinta ne sannan Abdul Malik dan Marwan shine babanta sannan kakanta shine Marwanu dan Hakam shi kuma shine mijinta yace kaga wannan bai da za a ce mata talaka ce ko zan shiga ciki alagata malam irin yadda zaka mutane suna neman dai ka nuna musu dai ba komai ce ko zan shiga ciki ce to dai ga abin da Sabani yace annabi yace sai dai ka shiga ta wani wajen amma dai ba dai ta wannan kofar ba Allah ya kyauta wannan yana cikin falalar talakawa cikin mutanen Madina to ko sauran talakawa za su zama mulhaquna bihim to in kai aikin kirki Allah sai ka shiga cikin binnan din su cikin masu rike musu takalma a wajen amma dai an ce fuqara'un muhajiri ne kaga muhajiri kuma sun kare qala hadathana abu hisham ar-rufa'i qala hadathana muhammad ibn fudail qala hadathana as-sari wannan ibnu isma'il kadhabun ne da kawo wannan isnadi ne talif an sha'bi an sufyan ibn al-layl wannan ma majhuli ne qala sufyan dan layl yace laqitu hasanan inda sirafihi min indi Muawiya. Na gamu da Al-Hasan dan Ali dan Abu Talib kenan, bayan da yaje gun Muawiya zai dawo, kala yace samitu Aliyan radiyallahu anhu yaqulu, naji babana Ali yana cewa samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji maiki yana cewa awwalu man yaridu alayya al-haud ahlu baiti, farkon wanda zasu zo tabki na mutanen gidana, wa man ahabbani min ummati, da kuma sauran masu kaunata cikin al'ummata. Wannan hadisi ne maudu'i, bai da isnadi mai kyau. Wa haddathana Hisham ibn Ammar qala haddathana Sadaqa ibn Khalid qala haddathana Zaid ibn Waqid Abu Amr kana al-Qaisi daga cikin rijalu Abi Dawud da Nasa'i da Ibn Majah qala haddathana Busur ibn Ubaidillah qala haddathana Abu Sallam al-Aswad shine wanda Abu Sallam al-Habashi sunan shi Mamtur al-A'raj amma ba sanin shi da al-kunyasa Abu Sallam an Thawbana daga Thawban maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bararran bawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi yace wa zakara al-hauda a cikin hadisin maiki sallallahu alaihi wasallam ya ambaci al-haud tabkin sa qala yace wa aktharun nasi alayya waridatan fuqara'ul quraish fuqara'ul muhajiri farkon wanda za su fara zuwa bakin tabki na kuma sune mafi yawan wanda za su zo, annabi ya ce sune talakawa fakirai ya ayyuhan nasu cikin muhajirai. Qulna wa man hum ya rasulullah, ce waɗannan talakawan kake nufi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, qala sai annabi ya ce ash-shu'afu ru'usan, masu kai butsu-butsu, ad-darisatu thiyaban, masu datti a tufafinsa, alladhina la yankihuna al-mun'amat, wanda ba sa auren matan manya, wala yuftahu lahum abwabu sudat, ba a bude musu rufaffun kofofi, annabi ya ce alladhina ya'tuna al-haqqa alladhi alayhim, waɗanda suke bada haƙƙin da ke kansu, wala yu'tawna alladhi lahum, amma su ba a ba su haƙoƙinsu. Wannan isnadi dhaifi ne saboda Muhammad ibn Umar afwan ba dhaifi wannan isnadin, ɗaya ne na ƙasa ne Muhammad ibn Umar ko, wannan ya gabata shi ma shine dai wanda muka ji dinsa. يا ميمي تامنا روايين وحدثنا المسيب ابن واضح قال حدثنا محمد بن عمر ونشيني ضعيف محمد ابن عمر الكلاعي منكر الحديث قال يتي سميت الحسن وقتادتا ناجع الحسن البصري دا قتادة ابن دعامة يحدثاني عن أنس بن مالك سنة بعد بياني دا أنس بن مالك الله يقارى ما سيدا قال أنس يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace la yuridu alayya al-hawda illa at-taqiyyun naqi, babu mai zuwa tabki na sai wanda yake bawon Allah mutumin kirki wanda bai da wata matsala, bai da wanda tunzulubi, alladhina yu'tuna ma alaihim fi yusra, wanda suke bada ya'tuna ma alaihim suke bada abin da ke kansu cikin sauki, wala yu'tuna ma lahum fi usratin, su kuma ba a biyan su haƙoƙin su komai wahala. Wannan isnadi ne dhaifi. وحدثنا هود بن خالد ابن هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا ابو نعامة العدوي ابو نعامة العدوي حدثنا ابو هنيدة سنن البراء بن نوفل شماء العدوي ان ولان العدوي ولان ابن قرفة انا تشاكم ابن بحيس شماء العدوي ان حذيفة ان ابي بكر الصديق رضي الله عنه daga babban sahabi sayyidina Abu Bakr Allah ya kara masa yadda, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yace ya yanke hadisin sai yace fa aqulu ay rab ja'altani sayyida walada adama wala fakhar, ya Allah ka bani matsayin jagoran ƴaƴan annabi Adam, babu alfahari a cikin wannan matsayi da ka bani, wa awwala man tashaqqu anhu al-ard wala fakhar, kuma ka sanya ni awwalu man tanshaqu anhu al-ard, farkon wanda ƙasa za ta tsage mu ranar lahira, hatta innahu la yuridu alayya al-hawda aktharu mimma bayna sana'a wa aila, kuma wanda za su zo tabki na su sharuwa yawan su yafi yawan abinda zai cika tsakanin sana'a da aila. Wannan riwaya sahihi ya ce al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito ta da Abu Ya'la a cikin musnadin sa, da Ibn Khuzaimah a cikin kitabut tauhid, da Abu Bakar al-Marwazi a cikin musnad din shi, wato musnad Abu Bakar kenan, da Abu Awana dukkanin su surwaito shi wasu surwaito shi da tsayi wasu surwaito shi gajere kaga an samu karin waɗanda suka ruwaito magana tarki daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga Thauban ga Sayyidina Abu Bakr ga ainihin Anas dan Malik ga kuma wancan da muka ji a isnadi wanda yake mara inganci ga Aliyu ga su ne ana samun kari dai mare sake cewa babu ma zikir annabi sallallahu alaihi wasallama annahu wa adaman tamassaka bi amrihi urud haudi babu da ke bayani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawari ga wanda yayi ruko da al'amarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to annabi ya maka alƙawarin zaka sami damar isa tafkin sa saboda kai da kamar daga baya idan kana son ka sha tafki ka sha ruwa daga tafki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanya ita ce kai ruko da al'amarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala da sana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala da sana Yazid ibn Harun qala da sana Shu'ba ibn al-Hajjaj kenan an Qatada ya ibn Di'ama an Anas ibn Malik an Usaid ibn Hudair daga wannan dattijan sahabi Usaid ibn Hudair yana daga cikin ashabu bai'atul aqaba al-ula wa thaniya yana cikin dattijai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmamawa kwarai ko wannan hadisin ma a kissa shi akwai irin wannan alfarma da mutuntawa domin su ne mutane na farko wanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a taron Mina yana wa'azi Larabawa suna ta wucewa ba sa kula shi su kuma Ansar a lokacin kamar kace Aus da Khazraj kenan suka tsaya suka ji me yake fada sai wasu daga cikin su daga cikin wannan da jini yake cewa mu je mu ji me yake fada suka je suka ji sai suka dawo masaukin suka shawara suka ce anya wannan mutumin ba shine kuwa wanda Yahudawa Banu Qurayza Banu Qaynuqa Banu Nadir suke mana labarin in yazo za su hadu su da shi su kashe mu ba irin labarin da suke fada da bansu shine abin da mutumin ne yake fada shin gaskiya in dai shine to abin da yafi dacewa kawai mu riga su yi imani da shi kawai mu musu shiga sauri saboda haka suka je kawai suka musulunta nan take kuma sai ga Annabi cewa su ga garin su kuma in yana so kawai ya dawo garin su su in ba za a karba ba nan su sun shirya za a karba to shine ce to ku je sai na nemi izinin ubangiji na sai na shawara da mutane na suka je aka dawo badi suka sake dawowa akai mahada shine akai albay'atul aqaba as-saniya waccan al'ula kenan wanda aka yi ta ba tare da an shirya ba a yi ba kuma kafin wannan shekara sun gama yada labarin musulunci a cikin mutanen su duk an karba don haka annabi ya bayar da Madina duk mai shirin musulunta ya riga ya musulunta don haka baka jin labarin a zaman Madina an ce ga wani ya zo musulunta kan Madina dama sun riga sun musulunta sai dai bako ne shi to suna da wannan alfarma a cikin musulunci sune asalin sahun farko na ansaru Allah ya kara musu yadda ya rusu da wuri shi sa bai da riwaya da yawa shi ne yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kebe su mutanen Madina yake ce musu innakum satarawna ba'di asratan ana karantawa da asratan wato da alhamza da fataha da dauri akan sa'ud amma wannan lugha ce take gairi fasiha ana kuma karanta asaratan shine mashuhuri asaratan da fataha mutataliya ana karanta kuma a ce usra sataron min ba'di usra da damma da dauri din duka wannan yazo a cikin riwaya kamar da Ibn Hajar ya bayyana a cikin Fathul Bari ma'anan asara shine al-isti'sar san kai selfish wato baba kere za a yi muku isti'sari akan abun duniya wato kamar yadda Ibn Hajar yake cewa sayusta'asaru alaikum bi amwalid dunya za a yi muku babakere a yi muku san kai game da al'amarin dukiya wa yufaddalu alaikum ghayrukum za a fifita wasunku ku mutanen Madina wasunku akan ku shine Ibn Hajar yake cewa ashara ila ma waqa'a min isti'saril muluk min quraish anil ansar annabi yayi ishara ne abinda shuwagabanni halifofi da gwamnoni da sarakuna Quraishawa za su yi ma ansaru da kan kalsa fa halifanci gabaki ɗaya tun daga khilafa Rashida har zuwa khilafa da annabi ya ce su takunu khilafatun summa mulkun wa rahmatun summa mulkun wa jabarutun summa mulkun adudun za a yi halifanci irin na annabta za a yi sarauta da tausayi za a yi sarauta ta gado ta gargajiya za a yi mulki na kama kariya da babakere da riƙewa ba tausayi to duk wanda suka yi wannan Qurayshawa ne mutumin Madina Ansari bai yi halifa ba ko kwaya daya wannan ya daga cikin alamun nubuwa babu wani Ansari da ya halifa na duk duniya a tarihin musulunci salawatullahi wa salamu alaihi wannan yana daga cikin manya alamun nubuwa amma mutane ba sa kallon abin da ke cikin wannan fa'idar ba sun fi damuwa da rikicin da ke cikin hadisi annabi da yadda ya bada labarin nan ya kebance su ya ba su shawara kisa Anas yake cewa annabi ya ce mu yi hakuri yace amma sai muka kasa hakurin askir waya muslim yace falam nasbir sai muka kasa hakurin yace za ku ga irin wannan san kai din dukiya ba za a dinga baku yadda ya kamata a baku ba mukamai ba za a baku ba sannan wasu wanda ba ku ba a fifita su misali kaman sakifawa mutanen daifa wanda suka ki taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kore shi suka yi irin abin da mutanen makka suka yi har Allah ya fusata yace a je a ga manzon Allah in ya so yanzu a kifar da abin banza kawai annabi ya ce a kyare su kaga wannan bai kamata a ba su fifiko addini ba amma akai ta ba su mukamai su hajjaju da ƴan uwan shi da sauransu ga waɗanda suka taimaki annabi sai ba a ba su ba to annabi yana musu ishara zuwa ga wannan haka mutanen Iraki wanda ba sa jin magana sun kashe wani sun kashe su suka kashe Aliyu su suka kashe Husaini su suka kashe Mus'abu su suka kashe wani sun yi rigima ba ji ba gani iri daban-daban amma su ma suka samu mukamai akai tafifita su shine za a fifita wasunku akan ku wajen kuɗi wajen mukami su Madina abinda aka kyale su da shi kawai shine alfarman rauda da muka ji a wancan karatun ko da kuma alfarman malanta si Imam Malik al-Fuqaha as-Sab'a da sauransu amma ba a ba su wani kulawa ba annabi kuma ya gaya musu wannan zai faru amma sai annabi ya ce fasbiru to ku yi hakuri kakuta da fitina kakuta da kayan baya hatta talqauni alal haud har ku gamu da ni akan tafkin wato ku yi hakuri ku bi sunnata ku yi hakuri ku bi wannan umarnin da muke na ku yi hakuri so daya mutanen Madina suka taba gwada kin hakurin nan ko ba su da dadi ba shine waqatul harra lokacin da Yazidu ya aiko da Muslim da ake ce mishi Mufsid kenan dan atiki ne ko waye sunan shi wani mamugunci da yazo ya zubar da jini ya musu rashin mutunci aka kashe aka yanka aka halasta alfarman Madina wannan abu Allah bai daga mai kafa ta zo a gani ba nan da nan Allah ya kwace mulki a hannun Yazidu shi ma ya mutu shekara bai kifa akan shekara uku bayan wannan bayan yayi na wannan ya je yayi na Makka na jifan Ka'aba da sauransu to yana daga cikin laifukan da har yanzu ake jin haushin waɗannan sarakuna game da abin da suke musulunci tare da cewa abu ne na mukaddari kuma su kansu mutanen Madina suna da nasir nasibin na kin bin abin da annabi ya ce su amma dai abin da aka musu ba daidai bane kuma ana Allah ya isa akan shi ko da yaushe eh don mu ba in shi abin sai ba za mu ce Allah ya tsine wannan Allah ya tsine amma babu dadi da yaro ba daɗi Allah ya kyauta to kuma har yanzu haka musulunci yake da wannan ka'ida cewa duk wanda ya ga a wani shugabanci ko a wani tsari na wata hukuma an gwada mai san kai dama annabi ya ce za a yi wannan san kan bai tsaya iya su ba to kuma amma mai annabi ya ce a yi an yi san kan hakuri ya ce a yi saboda in ba a hakuri ba to za a shiga matsalar tafiyar nan idan aka kin hakuri aka ce a tada kayan baya ko a yi fitina ko a yi tashin-tashina ko a tashi a kwace mulkin ko a tashi a bubbuge su to za a shiga rigimar da tafi wannan kamar yadda ya faru da musulmi a wannan karan kamar yadda ya faru da wasu jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Ibrahim da Muhammad ibn al-Hasan kamar yadda ya faru da Husaini kamar yadda ya faru da mutanen kasar Qurtuba su Yahya ibn Yahya duk mun karanta waɗannan tarihoyi duk mun karanta su babu abin da ba mu karanta ba kowa ya sani anan idan mutum ba kone shi ne zai ce bai sani ba amma duk waɗannan abubuwan mun san su to wannan hadisi yana daga cikin alamun nubuwa kamar yadda muka ambata hadisi ne mai girma kwarai da gaske Bukhari da Muslim sun ruwaito shi da wasu ƙare-ƙare daga cikin fiqhun sa da Ibn Hajarin ya fitar yake cewa wannan yana nuna halascin shugaba ya fifita wasu akan wasu wajen raba mukamai ko bayar da kyauta ko bayar da albashi ko wani abu haka kuma kaga annabi bai ce bayarwan ba kyau amma ya faɗa abin da zai faru ne yace yana ya nuna ya halasta a fifita din idan akwai maslaha sannan kuma ya halasta a ba wanda yake da shi a ƙara mai domin waɗanda aka dinga faɗin masu kuɗi ne kuma aka yi ta ƙara musu ga talakawa kuma an basu suna ta noma da kiwo wannan fikihu bai da dadi ko talakan Najeriya ba sai wannan fikihu amma dai Ibn Hajar ne ya faɗa wallahi ba ruwana yauwa sannan yake cewa kuma haila yana nuna halaccin yin huduba ko jawabi akan wata mas'ala wadda ake ciki ko wadda ake tsammanin mazuwanta idan Allah ya ba mutum ilimi akan wani abu da wani current affairs ko wani abu da yake cikin mustakbal da ake tsammani to ya zauna ya yi mutane jawabi akai kuma babu laifi a kebance al'umma ai ma waɗanda abin ya shafa jawabin saura a kyale su kuma annabi ya kebanta mutanen Madina ne musu wannan jawabin ko kuma ana cikin jawabin sai a ce to yanzu da su wane nake saboda ka ya halasta yin analysis ko tattaunawa akan abin da ake ciki ko wanda zai zo amma da sharadin da ilimi ba da jawabin teburin mai shayi da rumfan mai balangu ko zauren mai dan wake ba yadda mu muke yanzu ko abin da aka gani a titin Facebook kawai kowa ya ci gaba da yadawa yana sharhi to wannan ka ya zama man hadasa bi kulli kababil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a sannan wannan kuma yana nuni zuwa ga kwadaitarwa ga neman shari'a da neman hadin kan musulmi da kuma hakuri akan jaraba wanda mutum zai samu daga ƴan uwansa ko shugabanninsa ko abokan zamansa sannan kuma yana nuna fifita lahira akan duniya ka fifita abinda zaka samu na lahirarka akan abinda ka rasa na duniyarka kar ka sake duniya garin neman ta ta sa ka je kai asaran lahirarka kar ka sake fiye da za a yi ya zama lahira ta fiye maka muhimmanci akan duniya kuma in ga abin lahira ga na duniya to ka zaba na lahira ko ka yi hakuri ka riski Annabi sallallahu alaihi wasallam a tarki shine na lahira ko kuma ka ki hakuri ai ta fitina da kai a duniya to ka zabi wancan din domin komai na duniya mai kaucewa ne mai gushewa ne amma na lahira shi yake da wal akhiratu khairun wa abqa za mu sarara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah